Taron wanda aka gudanar a ɗakin taro na Afri Hotel da ke Abuja ya samu halartar mata da maza daga kafafen yaɗa labaru daban-daban da ma wasu ɓangarori da dama. Sunan zauren shine Arewa Women in New Media, wato matan Arewa a kafafen jaridu na zamani, kuma ayyukansu zai karaɗa kafafen yaɗa labaru na zamani da a yanzu suke yayi wajen yaɗa labaru cikin sauki. Wacce ta shirya taron kuma shugabar ROTV 24 Rashida Yahaya Nuru ta ce hakika mata, musamman 'yan jarida, na fuskantar ƙalubale a aikinsu, amma duk da haka suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen yin aiki bisa bin dokoki da kuma ƙarfafa gaskiya da kare al'adu.
Inda namiji zai shiga cikin kwanciyar hankali be raising eyebrow ba, ke mace baki isa ki shiga wannan gurin ba, kuma ba wai don wani zai hana ki bane, don kina gudun zargi. Yanzu namiji zai iya shiga Transcorp Hotel ya je ɗakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi, amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin, the only thing da zai zo zuciyar mutane shine akwai abun banzan da kika je kika yi. Na farko shine ki tsarkake niyyanki, duk mace ta tsarkake niyyanta cewa wannan abu ne da take yi na tsakaninta da Allah. Wani zai baki appointment, kina neman shi ruwa a jallo, zai baki appointment ki zo guri kasa, to ke ne zaki kare kanki, ke ne zaki kare mutuncinki. Idan muka tsarkake zuciyoyinmu, babu inda ba za mu kai ba.
Ɗaya daga cikin mahalarta taron, Hajiya Amina Ibrahim Yusuf, kuma shugabar kamfanin DJ Travel and Tours, ta yaba da taron, ta kuma yi kira ga mata da su fito wajen yaɗa kyawawan manufofi, tare da yin kira ga gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki da su ci gaba da tallafawa mata.
Abin ya burge mu, saboda haka ina ba mata shawaran cewa duk wanta san tana da wani manufa mai kyau da zai amfani al'umma, da yara mata, da mu kanmu mata, da iyayenmu ma mata, ba ma mata kaɗai ba, ma har da al'umma gaba ɗaya, a fito kada a ji tsoro. Mu insha Allah za mu ba da goyon baya. Muna roƙon gwamnati ta taimaka wa mata, so muna kyautata da cewa irin wannan abubuwan ya kamata a ba mata tallafi.
Zauren ya buƙaci jama'ar Arewa da su riƙa marawa mata baya da ba su shawari don kare haƙƙoƙin yankin mai yawan ƙabilu da faɗin ƙasa a Najeriya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.